sai nace masa duka biyu sai ce to ya mutane suke aka dauke shi ya kasa gane ya za a rayu an dauke hoton wallahi mala kuma he was very serious yace da daddara dauke wuta to ya ake wai amma ana turo jirage ta saboda suna haska gari nace sai dai koyin Vladimir Putin ne zai turo mana to saboda tunda aka aike shi bai taba gane dauke wuta ba abin da ya gaya min kenan sannan misirin da ya zo ma ba a ɗauki wuta na ce a kawo ka Kano ɗan bala'i ko san gombe ta fi Kano wuta shi yasa na ce Kano to ya kasa gane ya za a ɗauki wuta wai wallahi ya wato Allah dai Allah ya ji kanmu da rahama in Allah ya ka a Najeriya baka shiga aljanna ba ka shiga uku azaba bi min narin ila narin Allah ka ba mu aljanna da rahamarka an taba dauke wuta sau ɗaya muna Misra na minti 15 amma an sanar kafin a dauke wallahi malam an sanar a radio za a dauke wuta karfe kaza na dare mu kuma dalibai muna karatu nace sai na ga dauke wutan nan daidai lokacin din sai wuta ta dauke minti 15 kuma ta dawo
shikenan kuma
shikenan
zan tuna wa kunna turaba
ai na da babu usula to shi yasa kai gashi ka san kana shan wahala duk kudinka a Najeriya baka jin dadi insecurity ya ishe ka sauro da bala'i da komai da komai ina fata an gane kuma baka bi Allah ba to ka shiga uku to wannan alqur'ani manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani sashin alqur'anin nan yana hannu Allah wani sashi kuma yana hannu yace fatamassaku bihi ku riko da alqur'anin nan gam yace fa innakum lan tuhliku in ku rike alqur'anin to ba za ku halaka ba durrinsi Allah zai kare ku sai ce walan tudillu ba'dahu abada kuma har abada ba za ku bata ba bayan ku rike alqur'ani din to ya za a yi ba za ka bata ba in ka rike alqur'ani sai in ka san ma'anonin shi ba kawai zallan gayin karatun shi ba ina fata an gane to ya za ka san ma'anan shi in ma kai malami ne ko dalibi ne ko mai halartar wuraren karatu to wannan fursa ce dama ce babu lokacin da ake fassara alqur'ani da ma'anonin shi kamar watan ramadan to mu dage mu yaki shedan mu dinga halartar wuraren karatuttuka dama ce da kake da ita in ta kubuce fa shikenan akwai wani yana nan a rayuwa bai da lafiya wani kuma yana so ya ga ramadan din ba rayuwar mu Allah ya karba akwai hadisi ingantacce wanda imamu tirmidhi ya rawaito a cikin sunan nashi da imamu ahmad a cikin musnad da abu ya'ala daga anas ibn malik Allah ya kara masa yarda annabi ce idza marattum bi riyadil jannati farta'u قالوا ما هي يا رسول الله قال حلق الذكر النبي ce da sabai idan kun wuce ta dausayin aljanna dausayin shine wuri mai ni'ima ga shuke shuke yace farta'u to ku tsaya ku kiwo a wajen ku ci ku sha ku more sai sabai suka ce ina ne dausayin aljanna ya ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam sai annabi ce حلق الذكر kaman ka ce halaqat halqoqi na zikiri to idan an ce halqa na zikiri kuma ibn qayyim al-jawziya Allah masa rahama yace duk wani zikiri a duniya da za a baka ko ka karanta da kanka ko wani ne koya ma ko indai sunan shi zikiri to kwatan kwatan shi da alqur'ani wajen falala kaman bambancin ubangiji ne da halittun shi ila fatan fahimta duk wani zikirin da za a baka in ka kwatanta shi da alqur'ani to kaman ka kwatanta ubangiji da bayin shi kwatancin zai yiwu ba zai yiwu ba to shi yasa alqur'ani shine mafificin zikiri gaba daya yasa duk wani hadisin da aka ruwaito annabi ce afdalu zikri kaza idan kana bin sharhi malami zaka san ce fa banda alqur'ani duk sharhin hadisi fatahul bari ne nawawi ne wani yace banda alqur'ani to kaga alqur'anin nan a karanta arama ya ja baki ka saurara lada ne a fassara ka saurara lada ne to hilaku zikiri ne wannan to annabi yace ku zauna a wannan wurin ku kiyo sai kaga mutum yana zaune ya bata lokacin shi a banza ana karatu ba zai je ji ba wata ran naga wasu kusa da su ana tafsiri a wani masallaci suna zaune suna ta hira to dama da yake na san su nace wannan me yasa ba za ku na zuwa wurin tafsirin nan ba kat wallahi malami ya cika bayani da yawa nace da ku me kuke yi yanzu ku shiru kuka yi suna ta hirafa wai shi malami ya cika dogon bayani
na san mai amfani zo kuma na san haya ne
wai aya dai sai ai wajen minti 15 amma kuma su sun zasu a takaice ƴan uwa wallahi wannan duhu duban shedan ne to mu yaki zukatan mu mu dage da halatar wuraren karatuttuka abu na ƙarshe shine kar mu manta da matan mu da ƙannan mu da ƴaƴan mu wannan daman su ma a ba su ita in kana da ƙanne ko rasulin tafsiri in kana da mata ba ta dama ta je in kana da ƴaƴa ba su dama su je ko suna al'ada ya halatta ya kamata mu san wannan abin da kyau wannan shine abin da manhajin ahlus sunna ke kai an fahimta na karta ci ira al'ada je ki ba sallah zaki ba haka annabi tana na Aisha Allah ta'ala ya bamu ikon yin ayyuka karbabo cikin wannan azumi ya bamu lafiya da imani ya bamu kuma karfi da kuzarin aiwatar da ibada karbabo bisa karantar wannan manzo sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin
to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah to kun ga fa'idar irin wannan yanzu kaga idan da kana wasa da sakaci to kaji dai annabi ya ce idan ka zo ka wuce da dausayin aljanna to ku tsaya ku yi kiwo a gurin kai ka dauka wani guri ne ko wani jeji ne mai ni'ima aka ce ka kai dabbobin ka gurin misali ne annabi ya bayar shi dan haka sahabbai da kansu suka yi tambaya dan suna son ba su san me wannan dausayi ne haka na aljanna kuma ka je kai kiwo kuma a nan duniya sai annabi ya ce hine hilaquz zikr guraren da ake ambaton Allah ake karanta alqur'ani ake darasin sa ba nesa kuke da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahma wa wahafatuhumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda mala Allah ya saka ma da alheri Allah ya biyaka da aljanna da wannan tunatarwa da kai mana yanzu wallahi duk wanda ya dace ya moru wannan nasiha ya saka wa kansa tsari cewa zai dinga zuwa tafsirin nan daga nan har a rufe to wallahi shi ya moru da irin waɗannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu iko zaran kaset din mu shaura minti 7 ne ko 6 to ga malam Albani Kuri ya duro shi ma to ba za mu bari wannan zare ya tafi a haka ba dole za mu bukaci ya zo ya mana koda na minti 4 ko 5 koda kalmomi 2 sai mu addu'a sai mu tashi sai gobe kuma mu haɗu da idza waqa'atil waqi'a insha Allah ta'ala mala Abubakar bismillah ah malam malam Albani bismillah afwan
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa ya ibadallah uhayyikum bi tahiyatin min indillah assalamu alaikum wa rahmatullah ina mai farawa da godewa Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tsawaita rayuwar mu muka kawo wannan lokaci ya kuma kaddara muka samu kanmu cikin al'umma musulmai sannan ya nuface mu da haduwa a wannan makeken daki nashi domin bude tafsirin alqur'ani mai girma na wannan bujimin malami matashi Allah ya kara wa rayuwarsa albarka sannan ko ban ce komai ba na shafa fatiha na tashi na san nasiha da jan hankali yayi kuma za a rinka zuwa tafsirin harshen ramadan saboda na san cikin jan hankali da aka yi daga bakin maluma da yawa naji har da wato na America ba ya shigo ciki Allah wa daukake sarki ya kara albarka an ce an bani minti 4 ko 5 bari in bada shawarwari guda 4 ko 5 saboda watan Ramadan wata ne na aiki malamai sun ce Allah madaukakin sarki saboda kaunar da yake yi wa annabinmu da ta shafe mu sai ya dunkula wannan watan sai ya bamu wanda al'ummomin da suka gabata ba su same shi ba amma a cikin tarihi zaka ji wani ya samu yayi shekaru dubu-dubu akwai annabin da Allah ya bamu labari ya shekara 950 yana wa'azi kawai to kaga idan ka auna da shekara 950 na wa'azi to rayuwar gaba ɗaya ta kai shekara nawa to wannan zai nuna maka al'ummomin yanda suka zama to mu kuma yan shekarun mu 60 70 sai mu wuce sai Allah ya arzuta mu da watan Ramadan wannan watan bayan da Allah ya bamu wannan watan malamai suka ce a cikin watan kwanaki 10 farko banda gafartawa bayi ba abinda Allah madaukakin sarki yake yi a kwanaki 10 tsakiya banda yiwa bayi rahama ba abinda Allah yake yi a kwanaki 10 karshe banda yanta bayi daga wuta ba abinda Allah yake yi dukkan rana daya daga cikin kwanaki 10 karshe suka ce kowane dare Allah yakan ware mutum 600 wanda list din su asali yan wuta ne sai Allah ya fitar da su a wannan daren sai ya ce wannan na yanta ku daga wutar ku zama yan aljanna a cikin wannan kwanaki 10 abinda za a yi kenan to tunda har haka ne me ya kamata kai banda kai ta aiki Allah ka ba mu ikon yin aiki sannan a cikin wannan kwanaki 10 sai Allah ya arzuta mu da wani wata guda daya a wani dare guda daya daren ya ambace shi da cewa khairun min alfi shaharin shi daren ya fi shekara 83 da wata 3 ko 4 shi daren shi daya shekara 80 in ka rayu ka kai shekara 80 to wannan daren ya fi shekara 80 dinka daraja Allama Ibnul Qayyimul Jauziyya yake cewa da zaka samu kanka ka ce Allahu Akbar a wannan daren to yafi kai shekara 83 da doriya kana Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar da zaka samu kanka ka ce la ilaha illallah a wannan daren to tafi la ilaha illallah da kai shekara 83 da doriya kana yi in ka karanta Qur'ani a daren tafi kai shekara 83 da doriya kana yi in kai sadaka a daren tafi kai shekara 83 da doriya kana yi irin wannan dare re wani ya same shi sau 20 wani ya same shi sau 25 wani ya same shi sau 30 wani sau 40 wani sau 50 wace irin falala da baiwa kake tsammanin ya tara kaga mai shekara 1000 din nan sai dai ya nuna mishi yawan shekarun kawai an gane saboda haka ya ku yan uwa bayin Allah mu dage mu yi aiki a wannan wata ba wata bane na wasa karka yadda watan ya tafi baka shiga cikin wa'anda an nisanta su daga wuta an yanta su ba ya Allah ka yanta mu abubuwan da nake so in ba da shawara ka dage da su a ciki a gurguje na farko shine shi azumin ka bashi muhimmanci sosai ina ma'anar ka bashi muhimmanci malamai suka ce duk wani abu da ka san yana attacking azumin ka zai iya rage mishi karfi zai iya kawo mar tasgaro to ka nisance shi duk abin da ka san ba zai cika ma azumi cika mai kyau ba to kai hakuri da shi kun gane wannan saboda in har kai azumin kwarattili to Allah madaukakin sarki zai baka kyautar takawa Allah yace kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai yace la'allakum tattaquna in dai kun yi shi za ku samu me taqawa a wajen Allah la'alla litta haqiq ne ita kuma kalmar taqawa na taba fada muku cewa duk lokacin da kaga bawa ya nemi wani abu a wajen Allah bai samu ba a duniya ko a lahira malamai sun ce cajin batir din taqawar sa ne yayi lo amma matukar yana da batir lafiyayye na taqawa kuma batir din yana da full charge to duk abin da ya nema a wajen Allah a duniya ko lahira zai samu mun gane to in kai azumin ka ya inganta a cikin wannan wata za a baka kyautar wannan takawar wace in an baka ita duk abin da kake ba wajen Allah zaka sawo Allah ya sa mun gane abu na biyu kaga sallan nan ka rike mata wuta an gane wannan kar kai wasa da sallah kar kai wasa da sallah shedan zai zo ya rude ka ya sa a kofa wani masallaci mara rajista ka zo kana ruku'i da sujuda irin na munafukai idan kana da uzuri ka tafi uzurinka, in ka dawo kana tsuka yi sallar cikin natsuwa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna Allah ta'ala kataba alaikum siyama ramadan wa sanantu lakum qiyamahu faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ya fardanta muku yin azumin watan ramadana, ni kuwa na sunnanta muku yin sallar daren ramadana. Duk wanda yayi nasarar yin azumin nan da Allah ya dora, yayi nasarar sallatar sallar daren nan yadda aka koyar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an gafarta mishi abin da ya gabatar na zunubansa. Da Allah waye zunubin sa baya damun sa. Ko kun san cewa da asara, da zazzabi, da ciwon kai, da bakin jini, da mummunan kallo, da mummunan ji, duk zunubi yake jawowa? Duk inda kaji ka samu wata matsala kai zunubi ya jawo maka. To wannan matsiyacin abu ga abu da zaka yi a sallame shi, me yasa ba zaka yi ba a cikin wata daya? Abu na uku shine ka matsa wato da taimakon wani dan uwanka, musamman wanda ka san kafi shi karfi. An gane ko? Ka matsa da wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa da mutun zai yi azumi sai ka bude mar bakinsa, ma'ana ka bashi abinda zai bude baki, man fattara sa'iman. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a baka misalin ladar azumin sa ba tare da an taba tashi da komai ba. Ka ji fa? Azumin yana cikin wasu abubuwa guda uku wa'inda ba wanda ya san ladar da za a bayar in kai shi sai Allah. Amma wannan ladar da za a baka, idan ka bawo mutum wani abu ya ci ya bude baki da shi, to za a baka ladar azumin sa. Misali da zaka kawo abinci nan gaba ɗaya kowa sai ya ci, mu dauka azumin za a bada lada miliyon 1 ne. Mutanen da muke nan mun kai nawa? Kowa dai a ce miliyon 1, miliyon 1, miliyon 1, miliyon 1. Dala idan miliyon 1 na naira Najeriya ne zaka yi wasa? Allah ka gafarta mana. Abu na hudu bazan tsawaita akan sa ba, shine ka matsa da karatun Alkur'ani mai girma. Me yasa bazan matsawaita akai ba? Na samu ana magana akai. Kun gane? Abu na biyar na ƙarshe a wannan watan ku matsa da addu'a. Ibnu al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa Allah bai yi wani lokaci da Allah yake karbar addu'a ya ba mu kyautar wannan lokacin ba kamar lokacin Ramadan. Musamman a cikin daren Ramadan da yake dama mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sulusin dare na ƙarshe, 1/3 na dare na ƙarshe, Allah madaukakin sarki yakan sauko saman duniya yana cewa waye zai kira ni in amsa, wa zai roke ni in bashi, wa yake neman gafara in gafarta mishi. Allah mun gode maka, kai kuma a lokacin kai ta bacci go, Allah ka tsare mu.
Amin mana.
To kaga da mun wannan dare muna da wannan, to sai zama daren na Ramadan. To sannan a cikin Ramadan din babu lokacin da ake amsar addu'a kaman daren Lailatul Qadr. Mun fahimci wannan? Ka dage kayi ta addu'a kafin ka shiga daren Ramadan ma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mai azumi yana bude baki a daidai lokacin, idan ya roki Allah madaukakin sarki abu, Allah yakan ce na'am. Duk abin da ka tambaye Allah sai ya ce to. Allah kudi nake so sai ya ce to. Allah gidan haya ya ishe ni, gida nake so sai ya ce to. Ya Allah promotion nake bukata sai ya ce to. Allah admission ya ce to. Allah appointment ya ce to. Allah idan ya amsa me kake tsammani? Allah zai ce zai baka ba zai baka ba? Ta'ala Allahu an dalika uluwan kabira. Mun gane wannan? Saboda haka ana karbar addu'a. Muna da damuwa, muna da bukata, muna da matsaloli, kasar ta shiga rikici, kasar ta shiga yanayi, makiyan mu sun saka kasar mu gaba. Wannan abubuwan da ake ta kullawa wannan kasar tun a baya ake kukullawa. Amma kun san me yasa abin sai yanzu yayi tasiri? Iyayen mu sun fi mu alaka kyakkyawa da Allah, shi yasa Allah yake kare su. To ya ku ƴan uwa bayan Allah, mu ma mu kyauta da alakar mu da Allah madaukakin sarki, musamman a wannan wata, musamman a wannan wata mu roki Allah, mu gaya wa Allah damuwoyin mu, Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi, Allah madaukakin sarki ya isar da mu Ramadan tare da ingantaccen imani da kuma cikakkiyar lafiya, Allah madaukakin sarki ya karfafa mu, Allah ya bamu ikon aikata alkhairi, Allah ya hana mu aikata sharri. Malam Allah madaukakin sarki yasa an bude tafsiri da sa'a, irin gudunmuwa da Allah yake bawa waɗanda suka zo karanta littafin sa, Allah ya baka, Allah ya bude maka kirjinka, kuma Allah madaukakin sarki yasa muku albarka, Allah ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Masha Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To kun ga dai kowa yazo dai sai mun ji fa'ida. Yanzu malam ya faɗa mana abubuwa guda biyar wanda idan muka yi su to za mu samu tsira kuma za mu samu rabo mai gwaɓi a cikin wannan wata mai alfarma. Muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri. Yan uwa kamar yanda na faɗa ba za mu tsawaita ba, mun zo ƙarshen buɗe wannan tafsiri na bana insha Allahu ta'ala, kuma gobe karfe 4:30 daidai za mu fara karatu in Allah ya yarda. Insha Allahu ta'ala muna so ya zamto duk wata matsala da ake samu na canja lokaci ko rashin isowa kan lokaci in Allah ya yarda. Ku taya mu addu'a kada Allah ya jarrabe mu da saba alƙawari da kuma saba lokaci. Insha Allahu ta'ala daga lokaci yayi za a fara, kuma ana yi za a tsayar insha Allahu. Abu na ƙarshe, akwai mutane guda ko bangarori guda uku. Na farko akwai former abin nan permanent secretary na villa Alhaji Jalaluddin Arabi, ya dauki nauyin wannan tafsiri, za a fara saka shi a gidan radion Amana karfe nawa Baba Ibrahim? 12 na rana zuwa karfe 1 na rana. So sai mun ji tafsiri sannan mu zo mu sake jin tafsiri kuma insha Allahu. To sannan akwai a bayin Allah da suka bada gudunmawa su wanda aka biya wannan tafsiri a Albani TV, za a fara nuna shi ma karfe 8:00 na dare, 8:00 na dare za a nuna wannan tafsiri in Allah ya yarda. Muna addu'a Allah ya saka musu da alheri. Sannan akwai wani bawan Allah wanda ya ce kar a faɗi sunan shi. Jiya ina kan hanyar Kano ina dawowa daga gurin mahaifiyata, ya kira ni a waya cewa sun yi magana da Tauraruwa TV ya biya, don haka za a nuna tafsirin har ilau a Tauraruwa TV. Shi kuma daga karfe 9:50 na dare insha Allahu ta'ala. So in Allah da muna addu'a waɗannan bayin Allah, Allah ya saka musu da alheri, Allah ya biya su da aljanna. Akwai tsare-tsare na maganan marayu wanda in mun zo gobe tafsiri za mu gabatar da number account na marayu da taimako da gudunmawa da ake barawa domin gina waɗannan bayin Allah da kuma gina wannan addini namu da kuma wannan masallaci baki daya. So sauran bayanai za su biyo baya in Allah ya yarda. Muna addu'a duk wanda suka bada wannan gudunmawa, Allah ya saka musu da alheri. Waɗannan malamai namu da suka mana kara suka zo aka bude wannan tafsiri tare da su, Allah ya biya su da aljannar Firdausi. Ku kuma da kuka taro, Allah ya muku albarka, Allah ya biya wa kowa bukatun sa na alheri. Ma'aikatan mu na social media ga shugaban su yana zaune Malam Yakubu Mai Kano, kusan sati guda muna ta gwagwarmayar yadda abubuwan nan za su sauki saiti. Muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alheri. Ga ƴan hizba, ga sauran bayin Allah da suke bada gudunmawa, ga ƴan committee mu na media. Yawwa, ga muna tare da su, ga ma'aikatan mu na media, ga ƴan committee mu, ga sauran waɗanda suke bada gudunmawa, share masallaci, gyara hi da shauransu, duk Allah ya biya kowa. Sannan Alhaji Dalalu ne ya sake turo mana diesel. Diesel da za a dinga sa a babban generator drone view. Lita 400 ko Baba Ibrahim? Lita 400. Don haka har mu fita daga Ramadan bamu da matsalar mai in Allah ya yarda. Har mu fita in Allah ya yarda. Allah ya saka mishi da alkhairi. Gobe in Allah ya sa an tahi da azumi gobe, muna ƙara jaddadawa tafsirin mata karfe 10:50. Ku turo matanku Dr. Ahmad Al-Gwambayi Al-Amriki Adonal Tromi. Ko yanzu ya zama Aljoyi Badi ne? Insha Allahu ta'ala gobe zai fara wannan tafsiri, zamu zo mu bude shi in Allah ya yarda. In dai an fara azumi, in kuga ba a fara ba to ba a fara azumi bane. Amma in dai an tahi da azumi to in Allah ya yarda gobe karfe 10:50 za a bude wannan tafsiri na mata. Da fatan Allah ya kai mu, Allah kuma ya bi halatto da mu baki daya, Allah kuma ya datar da mu duniya da lahira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.